أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرانا تهدو البركة من رمضان na shekara ta hijira ta 1440 wadda wannan rana ta dace da ranar 9 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya. Za mu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci na alqur'an a cikin watan ramadan a cikin suratul Taha. Za mu tashi aya ta 37 insha Allah. Amma kafin nan, kamar yadda muke muka saba, za mu amsa tambayoyi da aka rubuto. Tambaya ta farko ita ce, shin malam, akwai rangwamen shan azumi da addini ya yi wa masu aikin wahala, masu aikin ƙarfi, yayin da mutum yake azumi kamar masu daukan siminti, kasancewar wahalar da take cikin haka? Wato, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu rangwamen yin azumi su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin alƙur'ani. Su ne yake faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatin min ayyamin ukhra, wanda daga cikin ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiya, to abinda yake wajibi sai ya sha, to wajibi ne a kansa ya yi ranko, wato ya rama kwanakin da ya sha a cikin waɗansu kwanaki daban ba na Ramadan ba. Wannan hukunci shi ne hukuncin da aka ba ma hukuncin rashin lafiya, shi ne hukuncin da aka ba ma mace mai ciki da mace wadda take nishayarwa, saboda jami'in kowanne daga cikinsu wahalar da ke cikin azumin ta fi wahalar da wato hali wanda yake na al'ada yake bayarwa, saboda yanayin halin buƙatar ɗantayinta da wato cin abincin da ke shiga jikinta. Haka dalika mai shayarwa, buƙatar yaronta da yake shayar da shi da ya rinƙa zuƙe nononta, saboda haka wannan zai iya ƙara mata rauni a kan rauninta na al'ada. Saboda ƙarin wannan aka ba su hukuncin mara lafiya, kamar yadda ya zo a hadisin Anas ibn Ka'ab, Anas ibn Malik al-Ka'abi. Na biyu shi ne matafiyi, tafiyar da yake an halatta a yi ƙasaro a cikinta, ba wai don kan cewar tafiya sai wadda ake wahala ba, a'a, saboda tafiya waje ne da ake tsammanin samuwar mashakka, wahala a cikinta. Don haka ko da mutum ba zai sha wahala ba a cikin tafiyar, in yi tafiya ya shiga cikin ahlul a'adha, waɗanda suke da uzuri. Na uku su ne wanda aka ce za su iya yinsa amma da tsanani wanda yake ya fi tsanani na al'ada, ba za su taɓa samun su yi shi ba a cikin sauƙi saboda kifa. Wa 'alal ladina yufiqunahu fidyatun ta'amu miskin. To wannan shi ne hukuncin da Ibn Abbas da sauran malamai na salaf wajen tafsiri sun fassara shi da kan cewar wanda saboda tsufa da girman shekaru ya zamanto ba zai iya yin azumin ba har abada, ba a tsammanin lokacin da zai warke balantana a ce ya rama. To shi sai aka ce tunda ba zai iya rama azumin ba, babu wani lokaci da zai zo da zai sami ikon yin azumin, sai aka ce ya ciyar. To haka dalika malamai suka yi ijtihadi a kan wanda bi yake irin wannan hali na rashin lafiyar da ba a tsammanin waraka a cikinta, domin inda shi mara lafiya ne na al'ada, ramuwa ce a kansa. To amma yayin da rashin lafiyar ta kai, ba a tsammanin zai samu lokaci a rayuwarsa da zai samu sauƙi har ya rama azumi, ya kace to ya bar ramuwa ya koma ya zuwa ciyarwa. Don haka wanda yake aikin wahala shi bai shiga cikin waɗannan ba, don haka ba a yi masa rangwame na ya sha azumi ba saboda aikin wahalarsa. Sai dai idan a cikin azumin yana yi ya zamanto zai galabaita da za ta sanya shi ya halaka, to ba sai ya jira ya halaka ba, sai ya karya azumi. amma wannan ba yana nufin cewa tunda na ga nayi azumi yau haka na zaman to ba to barin aje azumi kullun sai ya tashi da niyyar azumi da zai wayi gari ya ce ba zai yi azumi ba saboda yana jin tsoron galabaita to wannan ya keta alfarmar wata sai ya rama kuma sai yayi kafara zai tashi da niyyar azumi sai idan mashakkar ta kai shi yanda yake ishra yake yanda yake jin tsoron galabaita to a lokacin ne sai ya sha azumi da ya rage aikin wahala a ce rage aikin wahala idan larura ne fa dan ya ci abinci ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tafi yakin fatu makka bai ce tunda cikin tunda wahala ne dan haka a bari ya zuwa fatu makka sai bayan fitar watan azumi sannan aje a cikin watan azumin aka tafi sai dai aka sha azumin da dalilin me dalilin tafiya kuma aka fifita shan azumi akan yin azumin saboda buƙatar ƙarfi da gudun mashakka kaga mashakka tana sanya a fifita shan ruwa a bisa yin azumi saboda ana sakani idan mutum yayi tafiya wanne ne yafi ya sha azumi ko kuma yayi azumin to idan halin tafiyar ya zama to kana da buƙatar ƙarfi kuma zai ƙara maka mashakka akan mashakkar tafiya kuma kana da buƙatar wannan ƙarfin kamar halin sahabbai yayin da suke za su fuskanci da su fuskanci jihadi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal fitru aqwa lakum shan azumi yafi shine zai fi rike karfinku ya ba su karfin da za su yi muhimman da suke gaban ku an fahimta ko dan haka wannan babu wani hanzari ga mutum dan saboda yana aikin wahala da zai ce zai dauki hukuncin mara lafiya ko hukuncin matafi ya zama to ba zai azumi ba yace zai rawa sai dai idan azumin ya zama to zai kai shi zuwa ga halaka to dukkan wato dukkan ibada tana da mashakka akwai wahala a cikin ibada to sai dai yayin da wahala ta wuce irin ta al'adar wannan ibada to a lokacin rukusa take zuwa dan haka idan wahalar ta kai tafi ya zama to ya iya yin azumi ba tare da rayuwarsa ta balwanta ba ko yin azumin ya sabbaba masa ciwo ko kuma ya ƙara masa larura akan larura da dama da yake da ita to idan dai ba wannan za ta kai ba zai samu uzurin hanzarin a shari'a azumi ba sai ya azumin sa har sai idan wahalar ta gagare shi ba to sannan wannan tambaya bayan ta san alkhairi ta ce antina ce mijinta ya tafi ya barta da ɗaya guda ɗaya shekara biyu da wata takwas bai dawo ba amma sun yi waya kimanin wasu watanni har yayi mata aikin wasu kuɗaɗe wata rana suna waya sai ya ce mata sai yake ce mata shi ya gaji da wannan rayuwa ta nema musu mafita ta ji da ta ji take-takensa sai ta kashe waya tun daga nan ba ta ƙara jin labarinsa ba sai labarin mutuwarsa sai ta fara ta kaba kimanin kwana takwas sai wata ƙanwar maman mijin sai wata ƙanwar maman mijin nata ta kira ta a waya wai ta daina takaba dan ya sake ta kafin mutuwarsa bai kira ta ya faɗa mata ba bai aiko da takarda ba a gurin ƴan uwansa take samun labari to ya matsayin wannan sakin yake dan Allah a hali don a halin yanzu ta sauke takaba to idan an samu shaidar mutum biyu da suka yi shaida cewa kafin ya rasu ya sake ta to za ta yi intiƙali daga takaba ya zuwa ga idda ya zuwa ga idda take kuma ba za ta ci gadon ta ba amma in ba a samu shaidar mutum biyu ba shaidar mutum ɗaya aka samu kawai to ba to wannan ba zai hana ta gado ba sai dai idan sun yi rantsuwa tare da shaidar mutum ɗaya tunda a shari'a abinda yake komawa ya zuwa da haƙƙin kuɗi in ba a samu shaidar mutum biyu ba ana karɓar shaida ɗaya tare da rantsuwa duki shaida ce rantsuwa a kan cewar ya sake ta wannan zai hana ta cin gado amma matsawatai mata ta kaba za ta ci gado ko da yake kila ba abinda ya bar mata ma na cin gado to amma saboda hukuncin Allah ne dole dai a kai wannan don haka idan sun zo sun yi in aka samu maganar wata ce ƙanwar maman mijinta wato gwaggwan mijin nata maganar ta shaidar ta ba dole sai an samu wata shaidar guda kuma shaidar mace daya a nan wajen rabin shaida ce sai an samu shaidar mazaje guda biyu ko kuma namiji daya da mata guda biyu fa'in kamar yanda Allah ya faɗa a suratul baqara fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tarduna min ash-shuhada a cikin shaidar ku dan haka idan kuma ba haka ba sai dai an samu shaidar namiji guda daya tare da rantsuwa to a wannan shine zai sa ta yi intiqali ta tashi daga kataba ya zuwa ga iddar saki to tasiri a nan idan ya tabbata cewar ya sake ta aka samu shaida cewa ya sake ta ta gama kataba wata hudu da kwana goma amma a wata hudu da kwana goma din nan tana da ciki a wata hudu da kwana goma Allah misali tana shayarwa ba ta ganin al'ada to kaga idan idda za ta koma dole sai ta jira ta ga al'ada sannan ta idda duk da ta yi kataba saboda haka ba za ta fita daga idda ba har sai idan jinin ta ya dawo ta yi jini uku tana shiga jini na uku shikenan ta gama iddarta idan kuwa dama tana yin al'adarta kuma a cikin wata hudu da kwana goma din nan ta riga ta ga tsarki uku to shikenan iddarta ta riga ta gama kuma babu zancen gado na'am wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم فاهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي
الله مدعوك كن تركية ولقد مننا عليك مرة أخرى كما والله الله يرن للي تبت من ينئم أبريتا أو نكرر wato a wata marra kafin wannan ni'imar da muka yi maka na cewa qad utita su'laka ya Musa abinda ka roka an baka ya Musa to wannan ni'ima ce to kafin nan wallahi mun yi maka ni'ima Allah ya rantse ni domin ya tunatar da shi saboda annabi Musa ya san wannan domin ya tunato da ni'ima shi yasa ake so mutun ya rinka tuna ma kansa ni'imomin Allah saboda wannan shine zai sanya shi zamanto ya samu sifar godiya ga Allah kuma har aka ce ma ya zantar da ni'imar ya gaya ma wasu to Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun kaza wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith saboda tuna an bato ni'ima yana daga cikin abin da yake karfafa soyayyar Allah a cikin zuciyar dan adam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku so Allah saboda abin da yake kwararo muku da ni'imomin sa id auhayna ila ummika ma yuha wannan marrar wace marra ce lokacin da yayi maka wata ni'imar shine yayin da muka yi wahayi ya zuwa ga mahaifiyarka da abinda ake yin wahayinka yayin da muke yin wahayi inji Allah ga mahaifiyarka da abinda aka yi wahayi da abinda ake yin wahayi da shi da abinda ake wahayinka shine umarnin da Allah madaukakin sarki ya kimsa mata. Wannan wahayi malamai suna da fuska biyu, suna da fuska uku wajen tafsirinsa, wanda Al-Qur'ani bai bayaninsa ba. Ya yake imma ilhama ne ya zamanto ya kimsa musu a cikin zukatansu, kimsawa wanda yake zai za su ji kan cewa wannan ainihin shine daidai, kuma su ji sai abu, domin Allah ya kira shi wahayi, kamar yadda ya faɗa a cikin ƙarshen suratul Ma'ida, wa auhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli, yayin da ne wahayi ya zuwa ga al-hawariyin waɗansu ce ilhama ne Allah ya kimsa musu. Fuska ta biyu shine ar-ru'yah salihah, ar-ru'yah sadiqah, mafarki wanda yake na gaske. Akwai mafarki da mutum yana yin sa sai ce wannan mafarkin gaskiya ne daga Allah yake, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Zayd yazo ya gaya masa mafarkin da yayi na ganin kirar sallah, sai yace innaha la ru'ya haqq, wannan mafarki ne na gaskiya. To irin wannan yana daga cikin jinsi na wahayi, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira irin wannan mafarki yace juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, yanki ne na 46 na annabci, kashi ɗaya ne na 46 na annabci. A cikin wannan ishara ne ga cewar abinda ya zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabci wata shida mafarki yake na gaskiya. Duk abinda ya gani a mafarki, haka in yayi gari kamar yankewan asbabi haka zai ganshi, yayi wata shida yana yin wannan. To sannan kuma wahayi na saukar mala'ika gare shi yayi shekara 23, saboda haka wata shida a cikin shekara 23 kaso nawa ne cikin nawa? Wata shida a cikin shekara 23 nawa ne fraction ne? Ina masu lissafi? 1/46 ga jima amsar ma da turanci za a bayar. Kashi ɗaya cikin 46, ko ba haka ba? To shi ne hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, cewa wato mafarki na gaskiya jinsi ne na annabci, domin yana daga Allah yake zuwa. Saboda haka za a iya an aka kira shi wahayi, wahayi ne, ko kuma a aiko mata mala'ika ya gaya mata. Aiko mala'ika ga ɗan adam in ba da annabci ya zo ba, wannan bai mai da shi annabi ba. Saɓanin fahimtar su Ibn Hazm sun ɗauka duk wanda Allah ya ce ya masa wahayi, musamman aiko mala'ika ne, to ya zamanto annabi. Saboda haka mahaifiyar Annabi Musa a wajen Ibn Hazm annabi ya ce, nana Maryam annabi ya ce, Saratu matar Annabi Ibrahim annabi ya ce a wajen Ibn Hazm. Saboda kowanne daga cikinsu jakada na Allah mala'ika ya zo ne. Domin san kuma wannan ba lazimi ba ne, domin a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda mala'iku suka zo musu kuma suka ce su jakadun Allah ne zuwa gare shi, amma gare su amma ba su manto annabawa ba. Daga ciki akwai hadisin nan dake cikin sahih muslim wanda ya fita ya ziyarci dan uwansa a wata alƙarya, yana cikin tafiya sai gashi da wani mutum, sai ya ce masa ina ka nufa? Yace na nufa alƙarya kaza ne domin in ziyarci dan uwana. Sai ya ce kana da wata buƙata? Hallaka min hajatin taburruha, akwai wata buƙata taka da kake so ka inganta ta, ka kyautata ta? Yace la, innama azuruhu mahabbatan lillah, zan ziyarce shi ne saboda soyayya ga Allah. Sai yace masa inni rasulu rabbika ilayka, ni jakadan ubangijinka ne zuwa gare ka, li ukhbiraka annahu yuhibbuka kama ahbabtahu fi, cewar shi ubangijin naka yana son ka kamar yanda kai kanka ka so shi saboda shi, saboda Allah. To kaga wannan bai mai da shi annabi ba, wannan bai mai da shi annabi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kissa haka zalika waɗannan da makahu da mai barar da mai sanko da Allah ya turo musu mala'ika, wannan hadisin na kissansu wanda ya shafa su ya ba suka samu arziki, daga baya ya zo musu a sifar mabukaci da sifar su wadda take guda biyu suka kore shi, makaho kuwa ya ce ya ɗauki dukiyar da yake so, ko kaga mala'ika ne, amma sun zama annabawa da haka ba su zama annabawa. Saboda haka zuwan mala'ika ga ɗan adam da saƙo da wani umarni daga Allah jalla wa'ala, wannan ba yana nuna cewa shi annabi bane in ba annabci a kawo masa, ko babu wani wanda ya zama zai zamanto annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mata ba sa zamanto annabawa. Saboda haka zai iya daukan kowanne ɗaya daga cikin wannan, zai iya daukar cewa Allah ne ya mata ilhama, zai iya daukan cewar mafarki tai ta gani mafarkin da zaka ci kankance kan cewa wannan mafarkin gaskiya ne, ko kuma Allah ya aiko mata mala'ika ya gaya mata a sifar mutum, kamar yadda dukkan waɗanda mala'iku suka bayyana a gare su wanda ba annabawa ba, mala'ikan ya zo musu a sifar mutum ne, amma babu wanda zai ga mala'ika a sifar ta hakika sai annabawa, domin su ma kuma annabawa yawa-yawan ganin su ga mala'ika ba a sifarsa ba a halittarsa ba ce ta hakika, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau biyu ya ga mala'ika Jibril a ainihin halittarsa ta hakika, amma sauran zuwan da yake masa yana zuwa masa ne a sifar dan adam. Haka na Maryam, fatamassala laha basharan sawiya, sai ya bayyana a gare ta a matsayin wato mutum wanda yake mai cikakkiyar halitta, miƙaƙƙe. To saboda haka iz auhayna ila ummika, yayin da muka yi wahayi ya zuwa ga mahaifiyarka, ana nufin Allah ya yi wahayi ya zuwa gare ta, wahayin ilhama ba wahayin annabci ba, ko kuma wahayin wato mafarki na gaskiya, ko kuma wahayin ɗauko mata mala'ika ya gaya mata abinda Allah ya umarce ta da ta yi shi. Abinda aka yi ma yuha, abinda aka wahayinsa ya zuwa gare shi, an wato ba a bayyana shi ba, ba a bayyana abin ba domin a san muhimmancinsa, cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye wannan al'amari da har zai fassara shi a nan, saboda abinda ya ƙunsa na nuna wato kulawar Allah mai isa matuƙa ga annabi Musa, domin ya zamanto kan cewar cika ga tunatar da shi ni'ima ya isa matuƙa. Allah aniqdi fihi, ga abinda aka yi wahayi da shi in gare ta, aniqdi fihi, ki jefa shi fi tabuti a cikin akwati, jefawa a nan wato kinaya ne, ba ana nufin da jefa shi cikin akwati ba, a ta sanya shi a cikin akwati, shine wato ta sassaka akwati ta yi shimfiɗa a cikin akwatin, sannan ta sanya shi a cikin akwatin. Faqdi fihi fil yami, sannan ki jefa shi cikin ruwa wato cikin teku. Teku a nan abinda ake nufi shine kogin Nil, an kira shi teku saboda girmansa ya fi ƙarfin girman ƙorama, wanda yake kuma akwai yiwuwar kan cewar a da kogin Nil girmansa ya fi yanda yake a yanzu. A da girmansa watakila kamar na albahar ne, inda mun san da tafiya ya haga yadda kogi yake tsukewa, yanzu ko kogin Wudil wanda duk ya san shi yayin da yake a da a cikin irin kusan shekara 40 ko 30 da suka wuce sun san yanzu ya zamanto daban ya tsuke. To abinda ake nufi da albahar din a nan shine kogin Nil wanda yake ta kasar Misra. Falyulqihi al-yammu bis-sahil, sai wannan tekun sai ya jefar da shi a gaba, sai ya jefa shi a gaba. Falyulqihi, wannan ya zo da lamul amr, wato amr ne takwini, wato daga cikin abinda Allah ya wahayi da shi akwai abinda wahayin ga ita uwar annabi Musa ne, shine tai abinda yake mutum zai iya yi, da kuma abinda yake ba za ta iya yi ba, shi kuma wahayi ne daga cikin abinda Allah ya wahayi da shi. Akwai abinda wahayin ya fada kan tekun Nil ne, shi kansa umarnin Allah ya zo masa cewa kai kogin Nil ka jefa wannan akwatin a gaba, kuma gabar ta daidai inda gabar gidan Fir'auna take, saboda idan Fir'auna ya fito bakin kogi irin fitowarsa ta shakatawa, kamar yadda akan yi masu ni'ima sukan je shakata a bakin kogi, idan ya je ya fito bakin kogi zai gan shi. To abinda kuwa ya faru kenan, da ya jefa shi a gefen wato da umarni takwini na Allah ga kogi, kogin kuma yayi wato kar ya zamanto akwatin ya sila ne, ya tafi ya je ya kai shi wani waje inda yake ba san shi ba, inda yake wato zai je ya bata ko ya halaka saboda rashin mai kula da shi. Sai aka wato umarni na kaddara, Allah ya kaddara kan cewar kogin ya kawo shi daidai gabar da za a gan shi a dauke shi. Falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la, idan kogi ya jefar da shi a gaba, to maƙiyi nasa kuma maƙiyi nawa zai kama shi ya ɗauke shi, shine wato ya gan shi ya ɗauke shi, gashi kuma yana maƙiyinsa, wato zai zamanto kogin abinda aka ce miki ki yi za ki ɗauke shi ne ki danka shi hannun maƙiyinsa, kuma bayan ma maƙiyinsa maƙiyi na, in ji Allah, saboda wanda yake makiyinka kuma makiyin Allah, ai ka san wannan hadarin ya isa. Saboda idan makiyinka ne amma masoyin Allah, to watakila iyayyarsa gare ka ba za ta nace maka adalci ba. Amma yayin da ya zama to bayan yana kinka, kaga tunda yana kinka, soyayya ba za ta sace maka wani abin kirki ba, balle tana yi maka adalci. Tunda kuma yana kin Allah, ba zai so gaskiya ba. Saboda haka wanda aka tara masa wannan sifar, an tara masa dukkan bala'i, duk domin me? Domin Allah ya bayyana ma Annabi Musa irin ni'imar da Allah ya yi masa. To haka ko aka yi Fir'auna yana zaune kamar yanda ya zo a cikin Isra'iliyat, yana zaune ya yi irin fitowar sarsa ta dinnan da shi da matarsa, sai ya ga akwati a gabar teku, a gabar kogi, sai ya ce wancan akwatin a je a zo min da shi. Sai aka zo da akwati, ana bude shi sai aka ga yaro. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, kuma na jefa soyayya a kanka daga gare ni. Ana ganin Annabi Musa sai a so shi, Allah ya jefa masa farin jini. Soyayya kaga baka san dalilinta ba, kaga soyayya tana faruwa da sabubba na dabi'a, kamar haihuwa, kamar wato ilm, haduwa da gogayya, ka hadu da mutum, kayi mu'amala da kika ji kana son sa, ko amfani saboda kana ganin kana amfana daga mutumin da yake kyautata maka, saboda kyautatawa sai ka ji ka so shi. Amma kaga ta matar Annabi Musa da Fir'auna ita babu wannan, dan Allah ta'ala da ya kissanta mana kissar su a suratul Qasas matar Fir'auna cewa tai qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kaga farkon abinda ta faɗa shine qurratu aynin li walak, abinda zai sanya mana farin ciki ni da kai, kafin ma ce tunanin wani amfani da zai musu, sai da shaida da cewa wannan abin soyayya ne a gare ni. To shine wa alqaitu alayka mahabbatan minni, Allah ya jefa masa su wannan soyayya, ana ganin sa kawai sai a ji ana son sa. To ita soyayya haka take, daga Allah take. Idan Allah ya so mutum, kamar yanda ya zo a hadisin Ibn Mas'ud, idan Allah ya so dan adam, sai Allah ya kira Jibril ya ce Allah yana son wani, dan haka ka so shi. Sai mala'ika Jibril ya so shi, sai ya kirawo mala'iku na sama cewa Allah yana son wani, ku so shi. Sai su ma su so shi, tunda umarni ne na Allah. To wannan soyayya ta mala'iku sai ta gangaro cikin ƙasa, sai aka ji a cikin zukata an samu masa kabuli, ana yarda da shi, ana amincewa da shi, ya farin jini, kowa yana ganin sa, sai ya ji kawai yana son sa, komai kushe shi da za a yi baka isa ba. Saboda haka Allah ya sanya masa, wato a lokacin da Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin jikan Fatima da yazo yana tawafi a ɗakin Allah, akwai Hisham ibn Abdul Malik lokacin yana yarima mai jiran gado, lokacin Walid ibn Abdul Malik wansa shine amirul mu'mini, shi kuma yana yarima mai jiran gado, yana tare da yan sanda, yan doka, wanda idan yazo Hajarul Aswad sai yan doka sun tsayar da mutane, an kakkautar da su, sannan ya shafa Hajarul Aswad, sannan ya wuce. Da yazo sai ya ga wani shi babu kowa tare da shi, amma yana zuwa Hajarul Aswad sai a dare, ba dan sanda, ba mai bulala, kawai sai a dare a kyale masa ya je ya shafa. Sai ce wane ne wannan kuma, wato wane ne wannan da ake masa irin wannan? Shine sai Farazat ya amsa masa da wannan abiyatin nasa, hadha alladhi ta'rifu al-bath'ahu wa ta'atahu wal hillu ya'rifuhu wal baytu wal haramu hadha ibn binti rasulillahi qatibatan aw in kunta taj'aluhu bijaddihi anbiya'ullahi qad qutimu. Ai zuwa karshen kafida ta, yace wannan shine wanda wato kasar Makka ta san tafunsa, hillu ma ya san shi, ɗakin Allah ma wal haram ya san shi, kaji irin ziga ta shu'ara. To ka gani wato wannan soyayya ce Allah ya sa masa a cikin zuci, baya buƙatar ƴan sanda, baya buƙatar mutane su zo su ce ai masa haka, kawai Allah wato mutane suke son su suke bashi wannan daraja. To soyayya haka take, daga Allah take.
idan Allah ya sanya wa mutum soyayya, in Allah ya sanya soyayya ga mutum, to shikenan wannan soyayyar haka za ta zamanto kamar magnatiso, za ta zamanto tana janyo mutane. Shine wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na jefa soyayya a kanka daga gare ni, inji Allah. Shi ko Allah ba wanda ya isa ya tilasta shi. In kana son soyayya kuma mu gatan da aka yi mana, sai aka yi mana, aka bayyana mana hanyar samun soyayyar Allah, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira al-hadith al-qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bawana bai kusance ni ba da wani abu da yafi soyuwa a gare ni irin abin yin abin da na farlanta masa. Ya zauna lafiya da Allah, ya tsaya a can iyakokin Allah, duk abin da Allah ya ce tilas ne ya yi, kuma ba zai gushe ba, yana kusanta, ba zai gushe ba, yana ƙara kusanta gare ni ta hanyar aikata ayyukan nafilfili har sai na so shi. Saboda haka mabuɗin samun soyayyar Allah ka tsare farilla, kuma ka isa matuƙa wajen yin nafilfili. In kai haka sai ka samu soyayyar Allah. Allah shi ne yake sanya soyayyar Allah. Saboda haka sirrin wa alqaitu da ake cewa wa alqaitu, sirrin wa alqaitu yana cikin hadisin Abu Huraira, shi ne sirrin nata. Ba wai ka je ka rubuta ta kai ta sha ba. Yara masu neman aure suna zuwa ana rubuta musu cewa ga maganin farin jini. Na'am, kiyayya ita ma kuma aka santa. Na'am, ita ma kuma kiyayya haka take. To soyayya, sirrin soyayya ba wai wannan nafsi ne daga Allah, kan cewa Allah yana jefa soyayya, ya jefa soyayya ga Annabi Musa daga gare shi. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yanda ake samun wannan soyayya ta Allah. Wannan ita ce hanya. Wannan bai nuna kan cewa ba za ka yi tawassuli da karanta wannan ayar domin neman ka samu soyayyar Allah ba. Ta iya yi, sai Allah ya hore maka, ya sauƙaƙe maka yin farillar da nafilar har Allah maɗaukakin sarki ya baka farin jini. Saboda haka yarinya, yara samari masu neman farin jini, ƴan mata masu neman farin jini, da zaura masu neman farin jini, farin jinin ku kama shi a hadisin Ibn Mas'ud, Abu Huraira. A riƙe farilla, a yawaita nafila, a yawaita sallar dare, a yawaita walha, a yawaita zikiri, a yawaita azumi, sai Allah ya jefa maka soyayya a cikin zukatan bayin Allah, sai Allah ya baka farin jini. To haka dalika kiyayya ma haka take. Kiyayya ma kamar yadda ya zo a takmilan hadisin Ibn Mas'ud, idan Allah ya ki bawa, sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce Allah yana kin wani, dan haka ka ki shi. Sai mala'ika Jibril ya ki shi, sai mala'ika Jibril ya kira ga mala'iku da ke sarar da ke sama gabaki daya, ya ce musu Allah ya ki wani, dan haka ku ki shi. Sai su ma su ki shi. To sai a sa masa kyama a cikin zukatan mutane, annuku da adamul qabul, rashin karba, da zai fitar da dukiyar nan baki daya, sai a karbi kudin a soke kuma a ce ba mai. Saboda abu ne wanda yake baka isa ka sai zukatan mutane ba. To shi kuma me yake kawo mutum ya sami kiyayyar Allah? Shine ya saba ma Allah, ya dauki tafarkin saba ma Allah, ya shiga hin, ya shiga allegiance, ya shiga alaka da shaitan, ya daura, ya kullata abokantaka da shaitan da na shaitan, bokaye da ɗan sihiri su ne nasa. To yayin da zai kulla alaka tare da su, ya dauki tafarkin gaba da Allah, Allah sai ya ki shi, kuma wannan kiyayyar sai ya zamanto ya samu bakin jini a cikin zukatan mutane. Wali tusna'a ala aini, wato na jefa soyayya a gare ka, wali tusna'a ala aini, kuma domin a rene ka a kan idona. Wali tusna'a ala aini, don a rene ka, a san'a kira ce. To amma mutum ba a kira shi, sai dai a rene shi, a tarbiyantar da shi. To Allah ya ce domin ka she, wato a rene ka, a horar da kai, a kula da kai a bisa idona, wato a bisa kulawata, a kan idona shi ne a bisa kulawata. A ƙira'ar wadda take ba daga cikin al-qurra'u sab'a ba, ƙira'ar Abu Ja'far yana daga cikin qurra'ul ashara, shi yayi ta bi sukunin lam, wal tusna ala aini, kuma ka tarbiyantu a kan ganina, in ji Allah. Wato umarni ne aka yi maka na ƙaddara, na ƙaddara, wato a hore ka, a rene ka a kan ganina. Allah ya yi umarnin haka. saboda haka duk wani wanda yake da haƙƙi akan kula da annabi Musa zai yi ne akan bisa kulawar Allah ko ya so ko ya ki sai ya sa an kula da shi shi yasa Fir'auna gashi makiyinsa ne amma ya tsaya akan kulawa da shi ya tsaya akan kyautata kulawa da shi saboda rin Allah dan haka idan Allah ya so yi ma mutum ni'ima sai ya zamanto makiyinsa ma sai ya zamanto shine sanadiyar amfaninsa da tsiransa domin ko kake ko ka so sai kai abinda Allah ya umarni da shi shine fa'idar wannan qira'at ta biyu wal tusna wato umarni ne na Allah umarnin Allah kuwa na kaddara abu ne wanda yake tsaftacce wal tusna ala aini domin ka kamar yanda Allah madaukakin sarki haka Allah ya yi ma annabi Musa ya rene shi ya kula da shi a bisa wato ya taso a karkashin kulawarsa to haka ma Allah madaukakin sarki ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ma da umarnin ba hukunci ne na Allah fa innaka bi ayunina lalle kai kana karkashin kulawarmu wato kana kan idanunmu inji Allah fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina kai hakuri ka saurari hukuncin ubangijinka domin kana kan idanunmu inji Allah haka yace ma khatimul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam ittamshi ukhtuka kuma mun yi ni'ima a gare ka a wata marra wani karan shine wannan ittamshi ukhtuka yayin da yar uwarka take tafiya wato domin ta ga damuwar mahaifiyarsu yar uwarsa ce uwarsu daya ubansu daya ana ce mata mal a cikin tafin isra'iliyat sun ambace ta da sunan maryam maryam binti imran kamar yanda yake shi musa dan imran ita ma maryam yar imran tana tafiya domin ta ji menene labarinsa domin sun sake shi a cikin akwati ba san inda akwatin zai kai shi ba san inda wato kogin zai kai shi ba saboda haka sai uwar ta ce ta je ta bi wa qalat li ukhtihi qussihi tace ma yar uwar ta je kiki biyo ki jiyo labarinsa wa qalat li ukhtihi qussihi fa basarat bihi an junubi itamshi ukhtuka yayin da yar uwar ka take tafiya fa taqul da taje sai ta zo ta same shi a gidan Fir'auna sai ta ce hal adullukum ala man yaqulu bana nusan sheku ba bana nuna muku ba ga wajen wanda zai rene shi ya kula da shi ya kula muku da shi saboda Allah ya kamar yanda Allah ya ce a suratul qasas wa harramna alayhi al-maradi'a min qabl sai muka haramta masa nono kafin nan duk wanda aka ba ta ta shayar da shi sai ya ki karban nono kowa to ga kuma soyayya ta tashin hankali suna ganin ba zai iya ya rasa abinda zai ci saboda haka duk wanda zai iya shayar da shi abinda kike nema kenan saboda haka sai uwarsa yar uwarsa da tazo tace to bana nuna muku wajen wanda zai ki zai rene shi ba alaman ya kulo faraja'naka ila ummika Allah ya ce to sai muka dawo da kai zuwa wajen mahaifiyarka kamar yanda Allah ya ce mata inna radduhu ilayhi wa ja'iluhu min al-mursalin duk daga cikin wahayin da ya mata ne za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya cikin manzanni Allah ce faraja'naka ila ummika sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka nan duk da yake khitabi ne Allah yake gaya ma annabi Musa duk fa a cikin munajatin Allah yake gaya masa kaga wannan in dai ba ya ji labari daga mahaifiyarsa ba da yar uwarsa ai bai sani ba to Allah da kansa yake gaya masa ga yanda ake masa kai taqarra ainuha domin idanunta su samu nutsuwa wato ta samu kwanciyar hankali da nutsuwar zuci wato murnar ya wato qurratul ain ibara ce ta murna da farin ciki in kaji an ce wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waj'ilat qurratu aini fi salat an sanya idanuna a cikin sallah ma'ana murna ta a cikin sallah murna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farin ciki da murna in zai yi sallah kamar yanda yaro zaka ga yake farin ciki idan mahaifinsa ya tafi ya dade bai dawo ba ya dawo ba ma yaro ba hatta matan gida sai ka ji suna fadan yara maganar yara su ma suna oyoyo oyoyo saboda murna to shi annabi sallallahu alaihi wasallam murnar sa in zai shiga sallah to irin wannan shine murnar mahaifiyar annabi Musa kai taqarra ainuha kai taqarra ainuha wala tahzan kuma kada ta yi bakin ciki abu ne guda biyu ni'imomi ne kowanne kowanne da mahallinta sai aka fara da farin cikin saboda wannan shine yake da alaka da farja'naka ila ummika domin da Allah ya dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa wannan shine farin cikinta murnar da kai amma rashin bakin cikin da Allah ya kawar da shi wala tahzan shine wani abu ne daban wanda Allah bai fade shi anan ba shine Allah ya tsirar da shi daga halaka bai halaka ba teku ya tafi da shi da Fir'aun ya dauke shi bai kashe shi ba kamar yadda al'adar su take tare da ƴaƴan bani Isra'il wannan tsirar dalili ne a gareta kan kada sai bakin ciki to kaga wannan wata ni'ima ce daban akan ni'imar ya dawo da shi salin alin babu abin da ya same shi domin za a iya dawo mata da shi amma a dawo mata da gawarsa ko a dawo da shi an nakarta shi amma sai aka dawo da shi da babu a hay'ar da babu abin da zai sanya take bakin ciki babu hujunu tare da ita waqatalta nafsan kuma ka kashe rai shine baqibti alqibti daga cikin mutanen fir'auna alqibt sune wanda ake cewa da turanci copt ba kuna ji ana cewa da coptic church ba cocin ibtawa na misra dariƙar orthodox sune asalin mutanen misra suma su ba abin nan bane ba samiyuna bane su ba jinsin samiyuna bane ba daga bani Isra'il suke ba amma su ne suka mayar da bani Isra'il suka zamanto bayan su to wanda annabi Musa ya kashe wanda Allah ya ce wa qatalta nafsan kuma ka kashe ran shine dan kibti wanda yake jayayya suke rigima da dan bani Isra'il da ba Isra'iliye ya nemi annabi Musa fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi ya nemi ba Isra'iliye da yaga annabi Musa sai ya nemi taimakon sa agajin sa daukin sa akan wannan wanda yake makiyin sa ba kifte domin duk kimtsawa makiyan bani Isra'ili fa wa kazahu Musa sai annabi Musa ya gungure shi ba wai kamar yadda ake cewa masa mahangurba ba dan zungura ce alwaq dan zungura ce saboda haka kaga babu zancen niyyar kisa amma ka san mangara ko mahangurba ka san za a iya zai iya zamantowa shi buhul am dan duka ne wanda yake zai iya kisa amma shi abinda annabi Musa yi ko kadan babu alamar kisa a kan dan zungurar sai zunguran nan da zai yi kawai sai mutun ya fadi yanke jiki ya fadi shikenan rai yayi halinsa to shine kisan kan da annabi Musa Allah yake tafiyar da shi annabi jainaka min al-gham sai muka isa mutuka wajen tsirar da kai daga bakin ciki me bakin ciki damuwar da annabi Musa ya shiga ciki cewa ya ji labari Fir'auna yayi hukunci da tsafi cewa a kamo shi ai masa hukuncin kisa tunda ya kashe bakin ciki shine wani yazo ya sanar da annabi Musa waja'a rajulun min aqsal madinati yaf'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin yace jama'a an yi assembly an taru suna an hada an yanke shawara za a kashe ka dan haka ka fita ina maka nasiha to wannan ya sanya masa tashin hankali shine ya fita daga garin falamma tawajjaha tilqa'a madyana qala ata rabbi an yahdiyani sawa'a sabil bisan inda zai je ba da ya fita har hanyar madyan yace watakila Allah ina kauna Allah ya shirya da ni tafarki ne kake to wannan akwai damuwa ko babu damuwa to wannan damuwar ita ce Allah ya ce masa fanajjaynaka minal gham sai muka tsirar da kai daga bakin ciki da damuwarka abinda zai tayar maka da hankali Allah ya tsirar da shi yana zuwa nan madiyana shine Allah ya hada shi da wanda za su kula da shi wa fatannaka futuna kuma muka yi maka jarabawa launi daban-daban na jarabawa wato jarabawa iri-iri muka yi maka yayin da ya taho a kan hanya bai san hanya ba ba shi da abin da zai ci ba shi da mafaka ba shi da gida har ta kai matuƙa da ya zo rijiyar mutanen madiyan ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji na ni fa ina cikin matsananciyar buƙata ga duk wani abu da za ka saukar min na alkhairi duk wani abu na guzuri da za ka saukar min to irin wannan jarabawa Allah ya tunatar da shi wa fatanna ka fituna waɗansu sun fassara wa fatannaka futuna wa khalasnaka khulusa, ma'ana mun tace ka tacewa saboda wato natijar ne, domin ita fitina jarabawa ita ce take fitar da mutum. Yayin da mutum ya taso a sangare, to ba zai zamanto irin abubuwa da Allah ya bashi sun fito ba, ba zai samu irin cika ta hankali da ƙarfin zuci da ake buƙatar mutum ɗan adam ya samu ba. Shi yasa iyaye saboda nuna soyayya ga ƴaƴansu sai ga ƴaƴansu sun taso sangartattu ƴan shagwaba, ba san komai ba saboda komai yi musu aiki. Amma yayin da aka yi musu istibar, aka yi musu jarabawa, aka rinka wato dora musu nauyi dan a jarabta su a gani za su iya, to wannan takhlis ne. To shine fa'idar wannan fassara, wa khalasnaka khulusa, muka tace ka, tacewa domin a fito maka da dukkan abin da zai karfafa ka. Shi yasa Allah yake haka yake renan annabawa, wa batannaka futuna falabitta sinina fi ahli madyan, to sannan kuma sai ka zauna waɗansu shekaru a cikin mutanen madyan. Ba a fassara ko shekara nawa bane, amma annabi Musa ya ce wa in atmamta ashran famin indi, in ka zaɓi ka cika shekara goma ɗin daga gare ka ne. To da haka annabi Musa ya zaɓi cika shekara goma, saboda haka falabitta sinina, ka zauna shekaru fi ahli madyan, a cikin mutanen madyan shekaru goma kenan. Humma ji'ta ala qadarin ya Musa, sannan sai ka zo a bisa abin da muka kaddara, a bisa kaddara da muka shirya maka, shine kaddarar za ka zamanto annabi in kai shekara 40, kuma ya zo daidai kika shekara 40, shine kuma ji'ta ala qadar, sannan ka zo a bisa tsarin Allah. Duk abin da yake faruwa a duniyan nan baya faruwa wai bisa haka kawai sudufa, ba ka ci cika ci bane, duk abin da yake faruwa da tsarin Allah ne. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, mu dukkan wani abu mun halicce shi da kaddara. In kaga abu ya faru yanzu, to haka Allah ya kaddaro a yanzu din haka zai faru. Shine nan Allah yake tunatar da annabi Musa, ka zo a bisa kaddarawar da Allah ya yi na abin da zai faru ya faru, za ka zo a lokacin da za ka ji zancen Allah a naɗa ka ta zamanto annabi. Ya Musa, ya kai Musa, dan a daɗa ƙara tunatar da shi ni'ima aka kira shi da sunansa. Wasana'atuka li nafsi, mai tattalinka domin kaina, in ji Allah. Istina shine kira, wato na kira ka, na sana'anta ka, na tattalinka, na tsara ka domin kaina, in ji Allah. La ilaha illallah. To kaga yanda annabawa suke. Shi yasa Bature ma kafiri wanda ba musulmi ba yace shakhsiyar annabi Musa ta fi ƙarfin tatsuniya, ta fi ƙarfin ɗan adam ya yi tunanin cewar annabi Musa wata tatsuniya ce da aka sana'anta ta ake gaya wa mutane, wanda suke inkarin wato inganci, wanda suke inkarin annabci, the higher critic na Germany, wanda aka yi su a farkon 1900. Waɗansu mutane malaman falsafa ne a Germany suke kiran kansu the high critic. To shi ne suke cewa annabi Musa ustura ce, tatsuniya ce. Shi ne Paul Johnson, wanda ya yi tarihin Yahudawa, shi Kirista ne, yake cewa ai annabi Musa shakhsiyarsa, wato personality ɗinsa, ta fi ƙarfin ya zamanto ƙirƙirar ta aka zamanto tatsuniya. To kaga a cikin faɗin Allah akwai raddi ga wannan, wasana'atuka li nafsi, na yi tattalinka, na tarbiyyar, na horar da ita da kai domin kaina, wato domin abinda na shirya ka kai, na cewar za ka zamanto annabi daga cikin ulul azmi minar rusul, kuma mu tura kai zuwa ga wanda ya fi kowa jabberanci a bayan kasa, shine Fir'aun. Saboda haka wanda zai yi wannan muhimmiyar, wanda zai yi wannan al'amarin, ka san irin shirin da Allah zai masa ba ƙaramin shiri ba ne. To haka dukkan annabawa haka Allah ta'ala ya musu wannan shiri. Na'am.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر
Allah yace idhhab ila idhhab anta wa akhuka ka tafi da kai da dan uwanka bi ayati da ayoyina sune mu'jizozi wanda na baka mu'jizozi wanda Allah ta'ala ya ba mu annabi Musa sune ayoyin naka wala taniya fi dhikri kada ku yi nawa kada ku yi sassacci kada ku yi sake kada ku yi rauni fi dhikri a cikin ambatona wato kada ku yi sake wajen ambaton Allah to kun ga wannan ya nuna mana muhimmancin zikiri shi yasa a hadisin Mu'az ibn Jabal an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam masu yin sallah wane ne suka fi a wajen Allah yace wanda suka fi zikiri masu yin jihadi su wane ne suka fi a wajen Allah yace masu yin zikiri a cikin kowane jinsin ibada wanda yafi yawan ambaton Allah shine yake to kaga tafiyar da zaki tafiya ce ta Allah tafiyar isar da sakon Allah amma a cikin wannan sakon Allah yake ce musu wala taniya fi dhikri kada ku yi sake kada ku yi rauni wajen ambatona wato ku yawaita tasbihi ga Allah shi yasa a kowane hali mutum yake ya kasance harshen sa a jike yake da ambaton Allah in mutum yayi haka dukkan mabudin alkhairi ya samu idhaba ila fir'auna ku je wajen fir'auna wato tare da mutanansa innahu tagha aka take maimaitawa shi lalle shi fir'auna yayi tsagawa yayi da'awar man wato allanta kuma yayi zalunci a bayan kasa kamar yanda ya gabata wajen ayar farko inda aka ce mu fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyina ku gaya masa magana wadda take mai taushi la'allahu yatadhakkaru saboda fatan shi zai wa'atu aw yakhsha ko ya ji tsoro ya zamanto mai khashiya wato mai jin tsoron cewar wani abu mai muna zai iya samun sa wannan a cikin wannan akwai tarbiya da Allah ya yi ma annabi Musa wa bitali da wannan kuma tarbiya ce ga dukkan wanda zai tashi ya kira zuwa ga Allah cewa mutum komai da gawarsa wannan bai fitar da shi daga sifar ai masa ihsani wajen kiran sa zuwa ga Allah domin haƙƙin kiran ne ba wai haƙƙin shi bane ba ka rinka kallon dagawarsa ba da halinka ka rinka kallon kira kuma ba ko da yana da dagawa baka san haƙiƙanin al'amarin sa ba zai iya zamantowa lalatacce yanzu amma Allah ya juye al'amura ya zamanto shine nagarin kai kuma ka koma ka zama lalatacce Allah ya kiyaye mu to saboda wannan kada ka taba raina dan adam ka kyale dan adam shi da mahaliccinsa baka san kowa abinda Allah ya masa kame ba baka san abinda zai zama to ba an ji ba to shi yasa saboda wannan kai naka meye naka haƙƙin ambaton Allah ka isa matuƙa wajen kyautata hanyar da zaka sadar da shi sai Allah ya ce faqula lahu qawlan layyina ku ga masa magana wadda take mai taushi shine kamar yanda annabi Musa ya ce اذهب الى فرعون انه طغى قال في سوره النازعات هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى فيتي مت هل لك الى ان تزكى me zai sa ne ya fir'auna ba za ka tsarkake kanka ba allaka tahdhib to ka tsarkake kanka mana ya fir'auna wato kai wannan abin da ba kai ba menene fa'idar la'allahu ya tadakkar domin a bude kofar tunani wato ya zamanto ya wa'astu shine ya tuna wato shi wane ne shi ya tuna asalinsa wanda wannan shine kofar da zai sanya wa mutum ya karbi wa'azi idan ka san ko kai waye in ka san ko kai waye babbar fa'idar addinai shine suka sanar da mutum wane ne shi ɗan SME masu cewa babu addini wato babban tashin hankalinsu ba san su waye kuma duk wanda ya bi su haka za su jefa cikin wannan duk ba zai san ko shi waye ba Pascal ɗaya daga cikin scientist ya ce babu abin da yake tayar masa da hankali kancewar ba shi da ansa da tambayoyin da dole ne sai ya san amsar su zai iya yin rayuwa ta ma'ana wane ne shi daga ina ya zo me ya kawo shi ina zai tafi in ya mutu ya ce duk bincikensa duk equation ɗinsa ba za su ba shi amsar wannan
to abinda zai ba mu mutum at-tadhakkur shine ka san ko kai waye la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ko ya zaman to mai khashiya mun ambata cewa khashiya tana da ma'ana biyu ko illa tadhkiratan liman yakhsha ma'ana ta farko ma'ana ta shari'a shine tsoron Allah ma'ana ta biyu tace ma'ana ta dabi'a shine mutum ya zaman to yana jin tsoron wani abu mummuna zai iya samun sa idan bai yi tanadin wani abu ba kamar ka rinka jin cewar za a bincike ka in aka bincike ka akwai jaza'i jin cewar duk abin da kake yi wani abu zai zo maka na jaza'i to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake bude kofar shari'a ga mutum shi yasa Allah yake la'allahu yatazakkar wato ya san kansa aw yakhsha ko kuma ya zamanto mai shu'uri da mas'uliya jin cewar za a tsiye shi a masa hisabi kaga waɗansu ba su da imani na hisabi amma suna jin cewar akwai sakamako kamar waɗanda kamar ɗan waɗanda suke itikadin karma karma kun san karma ai ko da ake faɗa karma cewa abinda kai za a yi maka abinda kai za a yi maka wannan yake sa waɗansu mutane suke barin yin mummuna in ka cuci wani kai ma Allah kai ma za a zo a cuce ka karma tana nan za ta bi ka idan kai lalata da ƴar wani za a lalata da ƴar ka karma tana wato karma ce take sawa ake to waɗansu tsoron karma shine yake sanya su suke yin daidai to wannan nau'i ne na khashiya domin mutum yana jin tsoron wani abu zai iya samun sa to irin waɗannan hanya ce da za a iya shigar musu da imani ki karbi imani cikin sauki ba kamar wanda yake tantakariyar wanda yake mulhidi wanda bai yi imani da cewa wani abu na gabansa da zai iya tayar masa da hankali ba shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul qiyama yace bal yuridul insanu liyabjura amama mutum abin da yake so yayi fajirci ga gabansa wato yace babu lahira babu komai ba abin da zai same shi saboda haka mutum ba zai yi shegantaka yanda yake son yi shegantaka ba sai ya makance daga wannan ya dauka babu wani bincike ba abin da zai same shi saboda haka yayi sharholiyarsa yayi tambayarsa yanda yake bukata to wannan shine ƴan baruwan mu da addini abinda kake so kenan su ga maka ka ci abinda kaga dama ka je kai ka auri namiji mata sai wanda yake baya jin tsoron akiba to al-khashiya anan da ma'anar la'allahu yakhsha aqibatahu saboda kaunar ya ji tsoron karshensa jin tsoron karshe yana daga cikin abinda yake bude zuciya ya zuwa ga karbar wa'ayi da imani da Allah to kaga Allah ta'ala ya nuna mana ta magana tana bude waɗannan kofofin a cikin zuciyar dan adam saboda wahayi abinda yake yi kenan wahayi yana sanya mutum ya wa'asu ya san shi waye wahayi yana sanya mutum ya samu khashiya ya ji tsoron akiba ya rinka jin tsoron akibarsa to amma in aka zo da shi ta hanyar da bata dace ba sai a fada a wato sai a wanta kalar da shi amma aka zo da shi ta hanyar da ta dace ta hanyar tausasawa duk dan adam a ɗabi'ar sai yana son wanda yake tausasa masa sai ya karba daga garin shi wannan shine sakon da Allah ya ba mu annabi Musa to sai kuma mu ji a darasi na gaba yadda muhawara ta take insha Allah Allah madaukakin sarki ya haska dukkan mu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انا نسالك خير الدعاء وخير المساله وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياه وخير الممات ونسالك الدرجات العلى اللهم اجعل الامن والقرار في بلادنا وامضي خير بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا شر البغاة يا رب العالمين اللهم اصرف عنا شر البغاة والملحدين اللهم نجنا من شرهم اللهم احفظنا بحفظك واخلعنا برعايتك وعنايتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين